Alat abubban da ake ba a san su a sallah, abubban da ake kin aikatawa a sallah. Kore halil kifatu takamirul basar basmalatun ta'awuzun filfar ta'aw basmalatan ta'awuzan filfar rizal kaza wuqufu bi rijlin wahida ma lam yadul qiyamuhu li fa'ida wa sabdu rijlaihi wa hamlu famihi mushawwashan aw jaybihi aw kummihi wa kullu ma yulhi anil khushu'i fiha ka fikrin fid duna shani'i. To kuri halil tifatu kalahiya ne a cikin sallah, me sallah ya ringa waiwaye a cikin sallar tasa. Karahiya ne wanda yake sallah ya zama yana waiwaye a cikin sallar tasa, ko dama ko hagu. Malamai da yawa a masaba sun ce shi waiwayen in ya zama ya juyar da shi gaba ɗaya daga alƙibla, to wannan ai sallarsa ta ɓaci. Amma fa in ya juyar da shi gaba ɗaya, idan ya zama ni ya juya amma kafa ɗaya ita tana kallon alƙibla, aka ce har yanzu dai karahiya ne, abin ya yi tsanani, amma dai ba za a yi hukunci da cewa sallarsa ta ɓaci ba. A ce kafa ɗaya tana kallon wani wajen amma kafa ɗaya tana kallon alƙibla, to ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba. Abin da ya yi muni amma aka ce ba za a ce sallah ta ɓaci ba. Kuma inda aka ce karahiya ne waiwaye a sallah in bukata ba ta ɗauro ba, idan bukata ta ɗauro wani dalili ya sa a yi waiwayen, to wannan ba karhanci. Kuma wannan fa da aka ce waiwaye a sallah karahiya ne matuƙar bai yawa ba, in ya yi yawa ƙwarai wato ya sake a sallah ɗaya, to wannan sallarsa sai ta ɓaci gaba ɗaya, saboda ya fita daga tsarin sallah. Tagamirul basar yana daga abin da ba a so a sallah. Mutum yana sallah ya ringa rufe ido, ya ringa rintsile idanunsa, saboda ya zama kamar yana nuna shi mai tsoron Allah ne. Ta yi ba haka yake a zuciyarsa ba, gurin tsoron Allah zuciyar ba, zuciyarka ce aka ce ta dubi Allah, ba wai ka rufe idanunka ba. Dalibai suka ce sai fa idan in yana jin tsoron, in ya bar idan abu ɗaya, to zai ringa kallon abin da yake haramun. To a wannan hali sai idan ya rintsa idan nasa daidai ne, ai shi ne ma abin da ake nema daga gare shi. Kuma karahiya ne mutum yana sallah ya ce zai ɗaga duba ga sama, karahiya ne ya dubi sama ko da san da yake addu'a ne. Ibn al-Arabi Maliki ya faɗa a Ahkamul Qur'an a tafsirin suratul Nur, wato malamai sun ce mai sallah lokacin da yake sallah ya zamo ganinsa yana duban inda zai sujjada ne. A kan haka Shafi'awa da Sufaye suka tafi gaba ɗaya, don haka ɗin ya fi kawo kururin zuciya, ya faɗa tunani waje ɗaya. Amma Imam Malik ya ce a ya dubi gabansa, ba wai ya dubi wurin da zai sujjada ba. Shi Imam Malik ya ce kan ya ce zai dubi wajen da zai sujjada, kenan zai ɗan ringa sunkuyi da kansa. Shi ko abin da ake so ya miƙe tsaye kyam, ya miƙe tsaye kyam. Shi yasa in ji Imam Malik ya ce abin da ake so kawai ya dubi gabansa, kai ya dubi sama, ba kuma cewa aka yi sai ya dubi wajen da zai sujjada ba. Haka Ibn al-Arabi Maliki ya hakaito wannan a Ahkamul Qur'an nasa. Zar basmalatan ka bari bismillah ta'awuzan ko ta'awuzi fadi a'udzubillahi minash-shaytanir rajim fil fardhi as-salata farilla. As-salata farilla inji Malikawa karahiya ne a ta'awuzi, karahiya ne a bismillah. Wannan zance shi yafi shura a wajen Malikawa, amma bayan nan akwai zantuka guda uku, kuma ya zama zance hudu kenan game da ita bismillah a sallah a tafarilla a wajen Malikawa. Akwai wannan kaulin dai wanda shi yafi shura, akwai kaulin da cewa a ba karhanci, ja'iza ce yin bismillah, ja'izi ne, ba karahiya bane, ba mandubi ba. Kauli na biyu kenan. Akwai kauli na uku da cewa a ai an so ma a yi bismillah, akwai kauli na hudu da cewa ai wajibi ne ma wa annabi nafi'in wujubuha an karbo daga ibnu nafi'in cewa shi ya ruwaito ai bismillah wajiba ce to karrafi malamin nan babban malikawa da kuma gazzali daga shafi'awa shi wannan karrafi maliki ne ya wafati 684 gazzali ko shafi'i ne shi ya riga shi 505 ya wafati to suka ce yana daga alamun tsantsani ga mutum ya zo da bismillah ko da asalla ta farilla ko da maliki ne saboda me dan in yazo da bismillah a wajen kowanne daga malaman nan hudu sallata sa tayi idan ko ya bar bismillah to wajen shafi'awa sallata sa ba tayi ba mutum ya basal ya salla wanda din malamai za su ce tayi yafi wanda wani zai ce tayi wani zai ce bai ba shi yasa sai din nazifi daga cikin malaman malika ba yake cewa mallami bismillah salati فَفَاتَهُ صَلَاةٌ ثَوَابٌ عَظِيمٌ مَعَ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ wanda ya bi bismillah ba a salla to ya bar lada mai girma tare da salla wanda kowa a malamai yace ta inganta to kaza hukumu bi rijlin wahida haka dan karahiya ne mai salla ya tsaya kan kafa daya ya dage daya kafa malam ya dulke kiyamun matakar dai tsayuwa ta sa bata tsawo ba amma tsayuwa ta tsawaita to wannan dan ya dage kafa daya ba daya ba laifi lifa'ida dan wani dalili kamar yadda mun jin dadin karatun qur'ani ko yana samun hushu'i a tsaye idan kuma ya amince da gariya wasabdu rijlaihi karahiya ne ya hada kafafunsa a halin tsayuwar ya zama ya gwama bai bude tsakaninsu ba ya hada haka a halin tsayuwa to karahiya ne safudu rijlaihi wato ya zama kamar wanda aka yi wa mali aka daure kafafun nasu to wa hamlu famihi mushawwasha haka nan ko bakinsa ya dau wani abu abinda zai ringa sa shi tunaninsa yana wani abu ko wajen karatun ya zama baya fitowa mutum yana salla ga wani abu a bakinsa wanda zai hana shi yin karatun yanda ya fi dacewa ko zai sa yana tunani a kai to wannan karahiya ne nan hamlu basari ne kenan aka rafa game fa'ilinsa famihu to ya cika da mafulin shi ne mushawwishan akwai kuma tayi a ce hamlu famihi mushawwishan din ya zama hali ya zama ba mafuli ba au jaibihi ko da wani abu a wuyar rigarsa abinda zai iya ta zai ringa zama wa ya sa shi tunani a kansa aukunmihi ko a hannun rigarsa to duk wannan karahiya ne to amma hannun riga ce ko da gurasa ce ya ɗauka hannun riga yana sallah karahiya ne amma aka ce da zai sani a bakun nan safa ya salla da shi ce ai wannan matukar dai ba zai sa ringa tunani a kansa ba ba karhanci a sani wa kullu ma yulhi karahiya ne duk wani abu da zai dauke masa hankali anil hushuri daga nuna tsoron Allah a sallar fiye a cikin sallar kamar ringa wasa da gemu ko zobe ko abin da ya kaba da haka duk wannan karahiya ne to aka ce to da kuma zai wasa da gemunsa ba yana sallah to dangin wasa da gemun sai wani gashi ya fita aka ce a to sallar sau za a ce ta ɓaci ba ko da gashin yana da yawa dangane da cewa zancen da yake mutamadi shine abinda aka cire daga jikin mutum ɗahiri ne amma an kance ai kullu ma ubina min hayyin fa huwa maitatun ala kulli halin sai a ce to ai sallar ta ɓaci inda gashin nan bai cire shi daga jikinsa ba ɗahiri ne amma yanzu da ya cire shi ai ya zama najasa ya zama kamar yana sallar ya ɗau najasar ne kenan kasu kudi hafiya na mai motarsa ko kamar yadda najasa ta waɗo masa yana sallah sai a ce sallar ta ɓaci balanna wannan shi ya jawo ta shi ya ciro ka fi kiran fidduna shani kamar tunani a cikin sallah yana sallah yana tunani game da duniya wanda irin wannan tunanin abu ne wanda yake yayi muni yayi muni yin tunanin nan akan duniya lamarin duniya alhali mutum yana sallah yayi abu ne wanda yake yayi muni dole aka fara ko
wannan waiwaye da aka ce inda ka fara da kana kana da kula
ko da fuskar ta ba al'ula ke da sauran kauli ko da fuskar ta ba al'ula matakan dai akwai wani bangare nasa da yake kallon al'ula ke